fuck with hoes, say I gonna. I'm bad, I can get kahona. Grew up on music, the noma. Mamba me taba mo rabona. Karta, nazata zona. I'm on some matan kaduna. Ni dambo noni, ama mungani juna. Dogoa, zogale. Yo she chika zogari. Yo she chika fara saka tozali. Yo she chika budi company. Bini ahankali. Ahankali. Why you got the company? And you come here with somebody.
The way my tenin in it. The way my tenin in it. Keep the way your tenin in it. Keep the way your tenin in it. The way my tenin in it. The way my tenin in it. Keep the way your tenin in it. Keep the way your tenin in it. Yeah. She feeling my tenin in it. She feeling my tenin in it. I'm feeling her tenin in it. I'm feeling her tenin in it.
My way.
Kuma baka da kudi a hannu kan ba za ka je ka zama abun kunya ba kana kani mutane suna siyan abu to kai ka zo na gefe kana ga kama ana siyar da fiyawa ta club ne ba dole bane kana ci idan za ka tashi yanzu in ba da wanda ya shirya ba kana ci kuma mutum yana zama kam a makon.